Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin abar ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya dakatar da balagurinsa zuwa Beijing ganin wani balan-balan China da ke shawagi a sararin samaniyar Amurka. Blinken ya fada a jiya Juma'a cewa ya shaidawa babban jami'in diplomasiyyan kasar China Wang Yi a wata hirattar hucewa kasancewar balan-balan mai leƙen asiri a sararin samaniyar Amurka karara ce an keta hurumin Amurka da dokokin kasa da kasa, ya kuma kira lamarin da aikin kawai. Da yake jawabi a wani taron manema labarai tare da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Park Jin da ke ziyara a kasar, Blinken ya ce shawarar da kasar China ta yanke na daukar wannan mataki a jajibirin ziyarar da zai yi yana da illa ga muhimmin shawarwari da suka shirya yi. Sai dai Blinken ya ce Amurka ta jajirce wurin yin cuɗanya da China, ya kuma ƙara da cewa zai ziyarci Beijing idan aka ba da izini. A jiya Juma'a, jami'an tarayyar Turai sun yi alkawarin ba da cikakken goyon baya wajen taimakawa Ukraine sake gina kayayyakin more rayuwa a yakin da Rasha ke ci gaba da yi, yayin da Amurka ta sanar da wani sabon ƙarin taimakon tsaro na sama da dala biliyan 2. Shugaban Majalisar Tarayyar Turai Charles Michel da shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun gana da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Kyiv domin halartar taron kolin tarayyar Turai da Ukraine na karo 24. Jami'an Turai sun ce kungiyar za ta goyi bayan Ukraine muddin za ta karbi taimakon. A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa a jiya Juma'a, jama'an sun yi alkawarin taimakawa wajen sake gina muhimman ababen more rayuwa na Ukraine da suka lalace da samar da tallafin makamashi da ayyuka ga kasar don shiga lokacin sanyi da ma gaba da haka. Sun ce ya zuwa yanzu kungiyar tarayyar Turai da kasashe mambobinta sun bayar da taimakon da ya kai dala miliyan 570 a fannin makamashi da sake gina kasar da kuma wasu dala miliyan 525 na ayyukan jin kai. A jiya Juma'a, Amurka ta sabunta sukarta ga kungiyar Islama ta Taliban ta Afghanistan saboda gaza cika alkawarin da ta dauka na yin mulkin kasar ta yadda ya dace tare da mutunta haƙƙin dukkan 'yan Afghanistan har da mata. Babban jami'in shirya dabarun sadarwar tsaron kasa John Kirby ya faɗa wa muryar Amurka cewa Taliban na ci gaba da keɓe kanta daga sauran kasashen duniya har sai ta janye dokoki masu take haƙƙin mata. Kirby ya nanata cewa idan Taliban tana so a amince da halaccinta, tana so duniya ta yarda da ita. Haka zalika, idan tana buƙatar a gudanar da hada-hadar kuɗi da kuma zuba jari a ƙasar ta, to ya kamata ta koma kan alƙawarinta ta tabbatar da wajibobin da suka rataya a wuyanta kana ta kyautata halolinta. Taliban dai ta kwace iko ƙasar Afghanistan ne a cikin watan Agustan shekarar 2021, kuma tun a wancan lokacin ne ta aiwatar da tsauraran dokoki masu take haƙƙin mata da 'yan mata wajen shiga harkokin jama'a da na tattalin arziki da kuma na siyasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tun bayan juyin mulkin sojoji da suka yi a Myanmar shekaru 2 da suka wuce, fiye da jami'an diplomasiyyar kasar 100 ne suka zaɓi jan hankalin kasashen duniya akan adawa da gwamnatin mulkin soja ta hanyar ƙin wakilcin kasar. Jakada Chau Mui-tun, wakilin Myanmar na dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya, yana daga cikin waɗanda suka fara shiga ƙungiyar farin hula ta CDM. Yana adawa da gwamnatin mulkin soja da a ranar 1 ga watan Fabrairu shekarar 2020 ta hambarar da Aung San Suu Kyi da gwamnatin ta ta National League for Democracy NLD. Da yake magana da sashen Bama na muryar Amurka a wannan mako, ya tuno da lokacin da ya jaddada buƙatar jama'a.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya kokari
lafiya lauya dan tuno an wai ana da ana
ga lafiya burbuta ni
ai shine wanda ake wannan dan dusar kankasar da ake batun zizarawa wadansu suna Allah Allah har shekara ta wuce ba ga su do ba ba su kuka sa ba shi nan da ana duki shi kore kore to Allah dai ya kiyaye Allah ya kare kare kafa
amin
zamewa da kare kafa
amin kuma
to baba zamu bude wannan babi da mi kafarin suwar fata alheri da sada zumunci waɗannan iyali da ake shirin auren ƴaƴan su wato iyalin Elda Bala na Majid da kuma na Mr. Bala Yakubu to gidan Bala da Baladi Bala zai bayar ga Bala zai karba
Allah
haka ne eh wato iyalan Elda Bala na Majid na Bala Yakubu suke auren ƴaƴan su Ibrahim Bala na Madi da Sadiya Bala Yakubu zai auren nan ne kuma kamar yadda na faɗa yau din nan da ƙarfe 10 na safe a majami'ar Ekuwa ta daya da take Sabon Gari a birnin Kano to Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare za kuma ayi waliman wannan auren ne a nan inda zai haraba inda zai wannan aure wato a gidan saukar da baki na Ekuwa da ke birnin Kano
wato masu gyara ciki su gyara
yawa in sun je ba sai sun yi nisa ba
akwai dimo
gaggato to Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to baba bari kuma mu mika gaiso fata alheri da ta yabarna da iyalan Alhaji Magaji mai yadi da Alhaji dan Alhaji Abdu Yaro matasi domin auren ƴaƴan su Aliyu Hassan da Saratu Abdu dan Alhaji wanda za a yi a garin dan Alhaji Gabar Allah ya sa wannan garin haka su kuma za a auren lafi ranar Asabar mai zuwa ne idan Allah ya nuna mana sai dai baba ya aiko da wannan sakon ne ta wannan lambar waya amma bai faɗi inda za a yi auren ba ko bai kuma faɗi ƙarfin nawa za a yi auren ba to Allah ya sa shi ma wannan aure an yi a dace Allah ya ba da zama yawa masu aure sun sani su kuma iyayen kila ba sa san irin masu yawan cin tuwon nan to muna muku fatar alheri
to bari mu mika ta'aziyya kuma zuwa ga iyalan gidan Malam Abu a jagorancin sarkin gurmawan kumasi da iyalan gidan Alhaji Bukar na rasuwan Hajiya da na Khadija matar Alhaji Idi wato wazirin bari-bari na kumasi kenan mazaunin birnin New York a nan Amurka da kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Malam Abdulsamad Habibullah a Sabon Zango kumasi na rasuwan Hajiya Amina Abdulsamad wato ya take ga marigayi Malam Abdulsamad a Sabon Zango to Allah ya ji kansu baki daya ya kyautata makoma kana ya kyautata namu zuwa
to sai kuma gaisuwar ta'aziyya baba muna mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan shugaban dalitar Ekuwa Reverend Dr. Stephen Panya baba domin rasuwar babban gwansu Chief Joshua Panya baba Wamban Karu wanda ya rasu ranar Asabar aka kuma yi jana'izarsa shekaran jiya a Karu to Allah ya ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ya kyautata namun ƙarshen sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga gwamnatin jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule domin rasuwar babban ɗansa Hassan wanda shi ma ya rasu a cikin wannan mako to Allah ji kaman matan Allah ya sa sun huta ya kuma kyautata namu kashe
amin sun mu amin
gaishe baba kamar yadda muka sanar makon da ya shige muka tallata wannan lamba muka kuma ƙara karfafa wa masu sauraron mu gwiwa su aiko da sakonni ta wannan mun kuma kafin mu a rubuce to banda ai baba muka ce wannan ban ita wannan waya ba ta daukan
kira
amma ina ga waɗansu kila sun yi kira domin kai kira duk da yake ba za a dauka ba za ta nuna cewa an yi kira to kafin mu sauka din nan dai mutane 60 da nawa suka aika da sakonni ta WhatsApp banda waɗansu da ba iya kirgawa ba da suka aika da nasu sakonni ta yawuwa to za kwatanta adalci za mu biyo shi daga inda waɗanda suka wanda ya fara shigowa tunda kada iya sanin wanda ya fara shigowa ko
yawa to abin da bature ke cewa first come first
yawa ashe ka gane to bari mu fara da wannan sakon da ya fito daga hannun Isa Audu Misaje Hena Marama a karamar hukumar Hawul dake jihar Borno Mubi ta Arewa a yau ga ikon Allah
ga giriri
to baba haka yadda ya fada ko saka zan karanta shi yace barin karanta shi yadda ya aiko salamu sasha Hausa ina miku fata alheri ku isa min da sakon gaisuwa ta zuwa ga mamana limamin masallacin Juma'a na Marama Saddam Kidan da iyalansa da Benjamin Dahi Marama daga Isa Audu Misaje Hena Marama a karamar hukumar Hawul dake jihar Borno dake Mubi ta Arewa a jihar Adamawa Allah ya ba mu sa
ni kin tun farko da jiya mama na kuma
a kuma sai kuma yawa to to wannan Hausar da sai a hankali to bari kuma mu tafi wannan da ta fito daga hannun Bilyamina Abubakar mafaran Garangi Zamfara sai sakon gaisuwar fata alheri wannan Hamidu Kalalabuwa ya aiko da ina tsaman cinfu 10 ina jin tingiran asabar din nan kusan kullun sai ya aiko da guda daga Hamidu Kalalabuwa jihar Difa yace salamu a bari ya huce da farko yana mika gaisuwa ga Sarauniya a bari ya huce da Biya Muradi sarkin Kumasi sai kuma yake gaida al'ummar kasar Difa da kasar Mai Surowa da kasar Gudu Mariya da kasar Guru sai kuma yake gaida al'ummar garin su Kalalabuwa baki daya da karshe sai yana gaida mai martaba sarkin Gudu Mariya Mai Uruma gaisuwar a bari ya huce daga Lami da Habiba mata Muhammad Ahmed Usman tun gan makiri a jihar Niger to su sun aiko da sako ne kawai basu gaida kowa ba
kike dan
sai gaisuwa daga Honorable Yahaya Abubakar Naibi yace yana so a mika mishi gaisuwar shi ga matarsa Aisha Ilyasu da Suwaiba Mai Nasara sai ƴaƴansa Faisal Maimuna Maryam Yusuf Abdul Aziz da Khadija Zayed Al-Amin Abubakar Sadiq Na'imu da Abdulsalamu a garin Nasarawar Godal birnin Magaji jihar Zamfara Najeriya da fatar an tashi lafiya
to yanzu kuma sai gaisuwan abin ya huce zuwa ga al'ummar birnin New York wanda suka ce suna saurare mu abin ya huce amma ba sa yawan jin sunayen su
a to ba sa aiko da sakonni yanzu sun samu dama sai ta aiko WhatsApp yauwa a ku gode
eh zamu faro ne da ainihin shugaban kungiyar ƴan ƙasa na birnin New York kenan Alhaji Ibrahim Masidan da kuma mataimakin sa wato Alhaji Bakiru Kabore da baki ɗayan administration nasu sai kuma gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin musulmi Alhaji Yahuza Abubakar da mai ɗakin sa Hajiya Aule da wazirin sa Alhaji Allaru da sallaman sa Alhaji Lawan Makiri Al-Haddad da matan sa Hajiya Amina mai dare a birnin Kumasi da kuma Hajiya Kande a nan New York sai kuma Alhaji Amadu Lawan Galajima da Alhaji Mubarak gaisuwa zuwa ga sarkin kwatakwalawa na New York Alhaji Muhammad Aminu Mola da matan sa Hajiya Rakiya a birnin Kumasi da kuma Hajiya Ramatu a New York sai kuma gaisuwa zuwa ga sarkin Hausawa na New York Alhaji Bature Nagayya da sarkin Zango a New York Alhaji Bala Soja da sarki Nima a New York Alhaji Salu Singiri da kuma magajiyar sa wato Hajiya Hausa Tugadon Pompi da magajiyan sarkin kwatakwalawa Hajiya Ummi da Alhaji Abu Na'ata wato shi muke so mu nada sarkin
Ha, lalle ka. Ashe zamu ci kiliki.
Yauwa. Sai kuma Alhaji Abdullahi Sarkin Busangawa a birnin New York kenan da Alhaji Yusuf Kure Turakin Sarkin Zango Kumasi shi ma yana cikin dattawa na New York da Alhaji Laminu Ali gidan babawa na Kwaruru a New York wanda yanzu yake ziyara a Kumasi da kuma Alhaji Ibrahim Buru idan ina birnin New York bazan manta da Hajiya Sa'a mai furin aljanna ba
haka fa
eh da kuma Alhaji Lukman Abbas Lock Spring Water da fatan sun tashi lafiya
sai kuma wannan da ya fito daga hannun Muhammad Maina Borno Nigeria shi dai kawai cewa yana gaida masu gabatar da wannan fili na abari ya huce kuma yana mana fata alheri muna godiya kwarai da gaske sai sako da ya fito daga Nafi'u Abubakar Kankiya a can kusa da garin mu kenan shi ma yace yana masu gabatar da wannan shirin fata alheri kuma Allah ya kara tabbatar da alheri a gare mu duka amin to bari mu rufe da wannan sako da ya fito daga hannun Salusi Madatai da Magaram yace yana so a isa mishi da sakon gaisuwar sa zuwa ga Isuhu Makeri Madatai da Ilyas Yakubu Jigawa da Yakubu mai aski Badaraka sai Musa Malam Indu Kazawai da Haddabi Allah sa Haddabi haka ne mai computer mai yama da mamman sani dauda cin waza da baba wato Allah sa sadusi wa'anda sunayen sai da lauya da babawo mato mai addu'a da Nazifi Ibrahim Urugar Malam Shagari da lawan Sade Daura da Iliya mai shayi garin Daura da tasu unguwar Tudu da Magaram to kaga wannan yayi kokari domin kowanne ya bashi layi shi daban-daban ya fito kin karantawa kamar yanda waɗanda suka aika mana to ina gani baba kamar yadda muke faɗa kullun komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka zamu dire a nan a wannan sako gobe ma rana ce idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa zamu karanta gaishe-gaishen da kuka aiko mana ta wannan hanya wato sako ko dai ta tafi da gidanka ta wannan hanyar sadarwa ta WhatsApp to madallah to baba kamar yadda muka ce bako da muka raka mako mai zuwa ta sake shigowa yau muke dire hiramu da wannan abokiyar aiki yar jarida mawaƙiya marubuciya mai kamfanin wasannin fina-finai wato Zara kenan
Mansar Sani
yawa haka ne da wakiliyar mutamar a bari tai mana hira da ita a da Magaram sabili da haka ga inda muka dire dama mun yi alƙawarin cewa wannan tambaya yawa za mu tashi to bismillah
kin ce kina waka kamar waƙoƙi wani iri da wani iri ne kike yi eh to gaskiya ina waƙoƙi na siyasa na sarakai da kuma na fadakarwa irin babu na soyayya ai ina gani so eh na taba waƙar soyayya
yo ya akai sai kika yi sau ɗaya ba ta yi bane ko ku biki iya ta bane waƙar soyayya
wallahi eh tak ne gani ne nayi girma da wannan waƙar soyayya ko ai ba ta girma to a biki zo aka ce so baya tsufa kuma babu girma a soyayya ai
eh haka ne malama ta bar soyayya ba ta girma amma da yin waka gaskiya nayi waka kuma waka an so ta mutane sun nemi ai bidiyon ta ma dan yanzu haka nace cikin yara na zan samu wata ba sai ta yi bidiyo da waka tunda waka ce ta yi kuma ana son ta amma dai ni
ko zaki dan rera mana ita
in tsaya in tuna ta tsaya in tuna ta
ko zaki dan rera mana ita
eh so garkuwa yake ya zane zuciya shiga take baka tayi na kama ne da so ya zane murmushin ido ga wanda kake so ra'ayi bai san da ina yi masa so sausayi
to ita ne waka wane ne aka ma ita
wannan waka kawai ta zo mini ne na yi ta
ta nake kuma naji a cikin wakar kina so nake bai sani ba ko menene ko shi yasa aka yi ta ta kuma ta tsaya daga nan
kawai salo ne irin na waka eh salo ne irin na waka asali ma da naji studio ba wakar zanyi ba kidin na gani da naga kidin naga to wannan kidi gaskiya ya kamata a ce ina tarka shi da waka sai naga kawai jini abun ya hau na ce mai studio to sai na fara yin wannan waka ta soyayya tukunna
yanzu ko kya mana wata daga cikin irin wakokin da kike ko na siyasa ko na sarakai
eh gaskiya akwai wakoki
kin ma sarkin da magara
na ma sarkin da magara
to ko ki rera mana wanda kika ma mai martaba sultan na da magara
insha Allah mai da magaram Abubakar sanda sannu ga shishina ta taban girma sannu sannu na sanya Allah gwani wanda ke tsaya mai girma sannu sannu ga iyamin in yi wake ga sarki wa mara nake
to ta yi to ta siyasa kuma fa sai a rera mana daya ta siyasa wanda kika yi
to shi ke
to sai ki rera mana kuma daya ta Najeriya da kika yi
to zan yi ta waka sarkin Kano
tambura sai sarki na so kai da babban sarki mai abin mamaki Alhaji Aminu Ado zaki
wannan ta sarkin Kano ce
ta sarkin Kano
to madalla so kamar yanzu wani irin buri ne gare ki a ita a shi ita wannan kungiya da aka dora ki
gaskiya babban buri na ga nan gaba shine wannan jagoranci da aka mini na Ampak ina so yau da dama producer mu kai kana kawai a matsayin ka na producer kana kai producer ne baka ma san menene rawar da producer ke taka ba ba iya kawai producer na zuba kudi na zanyi film babu shi bane akwai mataki mataki daban to shirin da muke nan muna yi muna so za mu ba duk producer horo za mu nemo kwararru magabatan mu akwai kwararru za su zo su horar da mu mu san menene ma banda ware kai na gaba ɗayan mu mu san menene ma aikin na producer wace irin rawa ce producer ke takawa producer mataki mataki ne kenan mutane su san da matakan nan sannan kuma in Allah su yarda addu'ar da nake yi a ce yau jahar mata da magaram ina so a ce ta tsere mu ko ta jaha aiki a bangaren film ta hanyar nan ta wannan kungiya ta dalilin wannan kungiya a ce a shekara zandar tana film biyar akalla guda biyar film kalite wanda film ne ko ina ana iya kallon shi na kirki na gaske wanda tasaccen film wanda a ko ina ana iya kallon shi a ko ina ana iya sashi kuma za a iya tafiya da shi kwamfala yawa haka buri na gaskiya
to kamar a fina-finan da kuke yi kamar wani irin fina-finai ne kuke yi kamar na soyayya ne na fadakarwa ne na waye kai ne ilmantarwa da sauransu
eh gaskiya akwai fina-finan duk da ake yi duk yawanci fina-finan da ake na wayar da kai ne saboda yanzu haka ina sa rai in Allah yarda cikin watannin biyu da za su kama in Allah yarda zan shiga sabon wani aiki na ina da dan ida shi kadan da zan yi na film NC akwai film guda biyu dan Allah su yarda za mu shiga aikin tunan da wata biyu in Allah su yarda akwai barista Zara procurer Zara akwai kuma kalla ina godiya ta musamman ga wannan shiri na abari ya huce na murya Amerika ina godiya kwarai kuma ina jinjina ma masu gabatar da wannan shiri da kuma addu'a ta Allah ya tsare Allah ya ba mu sa'a da nasara nagode sosai
to baba ana kokartawa tana neman gudunmuwa daga ku ƴan jarida da wa ƴan wasan fina-finai tana neman hada kai tana neman to Allah ya sa
wannan ba ma
wannan sana'a ta miki
ba gaskiya hukumomin mu ne kamata su bada kaimi su ƙara himma a bangaren sha'anin nishadantarwa saboda bangare ne dake ba matasa ayyuka yi
haka ne haka kwarai-kwarai
yana da kyau magabata su duba irin wannan fannoni
kuma gashi an ci gaba sosai ta wannan fanni mutanen mu sun ci gaba kwarai-kwarai sun yi nisa haka
kaga ta samu taimako ko za ta kai nisa ta taimaka ma wasu ma
haka yake to Allah ya ba da nasara to baba yau labarin da zan baka labari ne da ya fito daga halin dan garin mu Bashir Huza balin fashi wai baba wai wata wadansu abokan zama ne amarya da kifiyarta to ita uwar gidan kullun ranar girkin kifiyarta idan ta fito da safe sai kifiyarta ta zo ta zauna tsakar gida tana ta kirga kudi kullun haka
ranar girkin wannan
ita in amarya in girki ta amaryan a'a ita amaryan za ta fito tana ta kirga kudi ta zauna tsakar gida tana ta kirgo sai ta fito dakin mijin ta zo tana ta kirga kudi to ita wannan uwar gida abun ya dame ta tana ta gani dai abun ya dame ta sai wata ran sai ta je ta ce ma mijin nata wai ita bata gane ba menene yasa din ranar girkin aboki ya zama ta sai ta fito tana ta kirga kudi shi ko bai bata kunfukin kwabo sai ya ce mata wallahi ba shi yake bata ba tace a'a ita bata yarda ba ya sai ta fito dakin shi take zaunawa tana kirga kudi sai ya ce to shikenan sai ta bari kawai ya bata hakuri ya ce ba abin shi zai magani ita zai bincika ya gani yace mata zai bincika ya gani kuma zai ba gani shike dan sai ya kyale ya shiru bai tambaye amarya komi ba sai ran nan tana fitowa daga dakin shi ya leka ta taga ya ganta tana zaune tsakar gida tana ta kirga kudi kamar yadda ta saba ashe sai baba ashe a dace suke yi mijin bai sani ba uwar gida ba ta sani ba amma tana amfani da wannan don ta ba kisi a haushi ta sa kisi a kisi a kan shi wani shi miji yana son ta yana yawuwa
a
yawuwa ana ba ta kudi sai mijin daga taga da yawon sai ya kira uwar gidan ya ce kamar ya ce a mama zainab ga kudi nan na ba amarya ku je ku raba ku ce fa ne kuma kudin ta ba ita amarya kudin nan ba kudin ta bane yawon tunda ta riga ta gaya ma uwar gidan cewa wai mai gida ne ke bata ya kaga ta gaya mata dan ne ta bata haushi shi ke dan mai gida ya ce to ya san yadda zai ba garin ta ya ce mata to ga kudi nan na baku na ce fa ne ku je ku raba a ce fa ne to baba idan kai daga daga to ai yanzu za ta zo ta ce a wannan kudin ba shi ne ba ta ba ko kuma za ta raba ne ta raba baka daga nan ta daina
wannan abin rufe asiri zai zama kuma cutar asiri idan ba za ta iya yin haka ba dole ta fito ta
faɗi ba shi ya biyo gete ko da kuma da fashin da na tsaga mana hannu tsibiri da aka yi tilas mujabirki na yanzu a madadin
babu ya goma ki
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.